Da safiyar jiya Lahadi, 1 ga watan Satumban shekara 2024, masarautar kasar Ningi ta gudanar da nadin sabon sarkin masarautar kasar Ningin bayan shafe shekaru 47 da margayi yayi akan karagar mulki. An gudanar da bukukuwan nadin ne a fadar sarkin, wanda ya sami halartar masu rike da sarautun gargajiya na masarautar da kuma kusoshin gwamnatin jihar Bauchi. Ga yadda aka gudanar da nadin sabon sarkin. Daga bisani na tuntuɓi magatakardar Ningi domin sanin ko wane ne sabon sarkin Ningin. Ga abin da ya shaida mini.
Sunana Muhammad Shabu Abubakar, magatakardar Ningi.
Gashi an nada sabon sarkin Ningi. To, ko za ka ba mu tarihin wannan sabon sarki?
Shi sabon sarkin Ningi sunansa Alhaji Haruna Yunusa ɗan yaya, shi ɗa ne ga margaye. Sai wata rasar kirkin ke alhaji na sama mutsa ya ya shi ne babban ɗansa, kuma masu zaɓar sarki suka zaɓe shi kuma ne ba ne girma kuma da jihar Bauchi amince da zaɓen da aka yi masa ya tabbatar da zaɓensa a wannan rana ta 1 ga watan Satumba shekara 2024 yana masarar sarkin Ningi na 16.
So da yawa za ka ga akwai wa'anda yake za su yi takara da shi. Shi wannan sabon sarki ya samu abokan takara?
Ya sami abokanan takara, saboda ka san tun da an daɗe ba ya sarauta a Ningi ba shekara kusan 47. Shi mata ba ya yi yana sarauta. An samu waɗanda suka nuna sha'awar da nuna da ya takara na ta sarauta tun kusan 23 wanda suka fito daga gidaje daban-daban.
To, yanzu shi wannan sabon sarki shekaransa nawa kenan a duniya?
Shi sabon sarki an haife shi na shekara ta 1956.
Ya yi makaranta ina da ina?
Ya yi makaranta a Maiduguri lokacin mahaifinsa yana aiki a Nigerian Marketing Board. Don haka ya zauna a Maiduguri da ya tafi College of Agriculture da ke Bauchi. Ya fara aiki a Hadarin Jama'ar Riba Basin Dubarai a Soroji. Daga baya ɗauta shi mun haifinsa lokacin ya zama sarkin Ningi yana buƙatar ya zama yana kusa da shi. Shi ne mata baya ɗauke shi mai da shi fada ya zama kamar private secretary masa. Daga baya kuma aka masa sarauta ce ciro man Ningi, har kuma Allah ya yi aka zo aka tabbatar masa da hakimcin Ningi.
To, yana da iyali nawa?
To, gaskiya yana da iyalai mata su guda biyu ne. Yara maza da mata, wadda gaskiya ba zan iya faɗa maka adadin cikakken adadin su ba, amma dai suna da yawa. Akwai maza, akwai mata.
Akwai gidajen zuriyar sarauta a Ningi guda uku da suka haɗa har da zuriyar gidan Malam Hamza, akwai zuriyar gidan Malam Abubakar ɗan Maje, da kuma zuriyar gidan Malam Usman ɗan yaya Abdulwahab Muhammad, mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.